نعم يتجب رتيوا أنا بقي وعلم أن الخروج عن الطريق على وجهين كسني توا فتادة تفركي يا كسكشيبيو أما أحدهما فرجل زل عن الطريق وهو لا يريد إلا الخير فلا يقتدى بزلته فإنه هالك وآخر عاند الحق وخالف من كان قبله من المتقدمين فهو ضال مضل شيطان مريد في هذه الأمة حقيق على من يعرفه أن يحذر الناس منه ويبين للناس قصته لئلا يقع أحد في بدعته فيهلك نفرقو دا غسكي ما سكوتي موا غسكي متمن دزي برتفركين غسكي أما بيسن إناء الهيري يكبر وشيوى النمبزاء مي بيأيابا فإنه هالكون بزاء كوي دشيت كن ونمبت التاشبا دومن شي هلككين سود هلككين تكن جاهل بيساني با سيزو دا وانا أبو إند يزم هلككين دي كاو وانا أبو إند شروع يي شي جاهلية شروع شيني وظيفة شي على الأقل كينا أما أسالي يي تنبيان فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون sai yake tambaya ya koya sai yake koya sai ya nasaba kanshi ma a matsayin malamin malamai shi yake fatawa to dan me ba za a kira shi halakakke ba ya halaka wa akharu anada alhaq akwai wanda ya san gaskiyar amma ya kangare mata ya gujere ma gaskiya wa khalafa man kana qablahu min almutaqaddimin ya saba ma wanda suka gabace shi daga cikin yan baya daga cikin na farko ko dan ya samu wani abun duniya ko dan ya samu wata shahara ko wani suna ya saba ma gaskiya fa huwa dallun shi wannan batacce ne mudillun mai batarwa shaytanun maridin kangararren shedani ne fi hadhihi al-umma wajibi ne shine haqiqan wajibi ne akan duk wanda ya san shi ya tsoratar da mutane daga tafarkin shi ya bayyana wa mutane halin shi dan kar ya wani ya fada cikin bid'ah shi ya halaka irin wannan ba a shiru akan su shi yasa malamai suka rubuta raddodi wanda da su Uthman ibn Sa'id ad-Darin ya rubuta raddi akan Bishrunil Marisi Bishrunil Marisi yana kasurgumin dan bid'a yana batar da mutane amma sai ka ji an ce aka kama suna kar ai a dole ne take alqur'ani bai kama suna ba ya kama sunan wasu batattu yayi gargadi daga tafarkin su dan kar a bi su dan kar a halaka to daka irin wannan akwai wanda shi dan bid'an ne batacce ne shi amma bai ja kowa ba sai ka bar shi da ubangijin shi amma in dai yana jan mutane cikin bata yanzu dole ne sai an bayyana ma al'umma halin shi da ainihin wato tafarkin shi wa alam rahimakallahu annahu la yatimmu islamu abdin hatta yakuna muttabi'an musaddiqan muslima faman za'ama annahu qad baqiya shay'un min amri al-islam lam yakfunahu ashabu muhammadin sallallahu alayhi wasallam faqad kadhabahum wa kafa bihi furqatan wa ta'nan alayhim wa huwa mubtadi'un dallun mudillun muhdithun fil islam ma laysa fihi kasani allahu yamaka rahma al'amarin musulunci baya cika ga wani bawa har sai ya zama mai bi ne mai gazgatawa mai mika wuya ga sunna duk wanda yake riya cewa yake tsammanin cewa akwai wani abu na musulunci wanda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam basu wadatar da mu gurin bayyana mana shi ba faqad kadzabahum ya karyata su tunda su ne suka dauko addinin daga manzon Allah annabi yace tasma'una wa yusma'u minkum wa yusma'u mimman yasma'u minkum za ku ji daga gare ni za a ji daga gare ku za a ji daga wanda ya ji daga gare ku naddarallahu ra'an sami'a maqalati fa wa'aha thumma addaha kama sami'aha fa rubba muballighin aw'a min sami'in yace ballighu anni walau aya yace li yuballighi ash-shahidu minkum al-gha'iba ai duk umarni ne ya musu in kace wannan sunnar sahabbai basu zo da ita ba kuma sunna ce kamar ka zarge su wa kafa bihi furqatan wannan ya isa ya zama ya nuna cewa ya ba tafarkin su dai da sahabbai ba wa ta'anan fihim kuma ya isa ya zama suka ne ga sahabbai wa huwa mubtadi'un wannan batacce dan bid'a ne dallun batacce ne mudillun mai batarwa muhdithun fil islam ma laysa fihi ya kirkiro abin da babu shi cikin addinin musulunci domin addinu qala allah qala rasuluhu qala as-sahabatu laysa bitamwih wa alam rahimakallah أنه ليس في السنة قياس ولا يضرب لها الأمثال ولا تتبع بها الأهواء ولا تتبع فيها الأهواء وهو التصديق بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا كيف ولا شرح لا يقال لما وكيف كسني تيوى الله يمك رحمة أتكن الدين المسلم تيكو أتكن سنة تباب ونكياسي kiyasi anan gurin yana nufin irin kwatance-kwatance na ra'ayi a ce maka ga sunna nan sai ka ce to ai da ka fara to ai kaza to ka zama ka kama hanyar bata wata rana ina ga sayyiduna Umar ne yana cikin bayani a Madina sai wani ya ce lakin sai annabi sai Umar ya ce mai a rike lakin dinka mu ba mu santa ba anan sunna kadai muka sani rike lakin dinka wala yudrabu laha al-amthal ba a buga mata misalai wato misalai wadanda suka kasance sun saba mazahirin sunna din arwaito daga Abu Huraira yace ma wani mutum yabna akhi idha haddathtuka an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam hadithan fala tadrib lahu al-amthal inda na kawo ma hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam karkai ta kwatance-kwatance ka bar wannan ba ana nufin sharhi da karin bayani ba ma'ana karka shiga wani kwatance-kwatance ka bayyana hadisin daidai yake da maganar wani ko ma maganar wancan kila tafi karfi a karka shiga wannan zancan kawai hadisin nan shi sha kundum ne wala tuttaba'u fiha al-ahwa ba a bin son zuciya a cikin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al-imam ahmad a cikin as-sunna din shi yake cewa wa laysa fi sunnati qiyas wala yudrabu laha al-amthal wala tudraku bil-uqul wala al-ahwa inma huwa al-ittiba'u wa tarku al-hawa sunna kawai biyayya ce da rashin son zuciya shine cewa huwa tasdiqu bi athari rasulillahi sallallahu alaihi wasallam gazgata hadisan da aka ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam bila kaifin wala sharhi ba tare da cewa to kaka yaya musamman abin da ya shafi aqida musamman abin da ya shafi sunaye da sifofin Allah wala sharhin babu wani karin bayani cikin abin da ya shafi kaifiyarsu ake nufi ba sharhi na bayyana ma'ana ba wannan akwai shi amma sharhi na bayyana ga yanda hakikanin abin yake a to ai shi Allah la tudriku wal absar wa huwa yudriku al absar wala yuqalu lima ba a cewa dan me a cikin kaddara baka cewa dan me Allah yayi wani bai zubi musulunta ba dan me Abu Talib bai musulunta ba misal to kai asuwa shi Allah la yusalu amma yaf'alu wa hum yusalun wala kaifa kuma ba a cewa kaifa sai to ya za ai a ce kaza aga can dan me ko kone to ya za a yaya za a yi a ce wuta ba za ta kare ba misali ko kuma yaya Allah ya daidaita sama al'arshi wannan bai shafe ka ba Imam Malik yace wal kaifu majhul game da lamarin Allah baka san yaya hannun shi yake ba yaya ya daidaita sama al'arshi yaya kaza din shi amma dai waɗannan sifofin akwai su gaskiya ne saboda Allah ne ya faɗa wa man asdaqu minallahi hadith to yaya suke a ba zaka domin laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir malati wal kalam wal khusumatu wal jidal wal mira'u muhdathun yaqdahu ash-shakka fil qalbi wa in asaba sahibihi al-haqq was-sunnah magana cikin abun da ya shafi cece ku ce da gaddama da ainihin jayayya muhdathun kirkiro shi aka a cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ba a san jayayya da gaddama ba ana iya hiwa a tattauna kan mas'ala ta fiqh kaza halal ne kaza haram ne an samu wannan har cikin sahabbai amma cikin mas'ala ta aqida ba wani cece ku ce ittiba'un ne faqat kawai abin da ya tabbata ka yadda da shi tunda can ba sa ka akai kai wani abu yarda za kai da abin da yazo kawai to yin gaddama da ainihin wato jayayya ciki yakdahu shakka fil qalbi yana jefa shakku a cikin zuciya har kaga masu yawan gaddaman nan cikin abin da ya shafi aqida suke zama zindiƙai har mutun ya dawo ma ya ce Allah ma kanshi yana shakku akan samuwar shi amma shi ya ja ma kanshi wa in asaba sahibu al-haqq wa sunna wanda yake gardama cikin sunna koda yayi daidai ya bi tafarkin sunna a bisa katari to har yanzu dai batacce ne tunda akwai wani abin da zaka ya ce ya yadda ai saboda dama ba zai yiwu a ce kaza da kawo kenan ra'ayin shi ne yabi hankalin shi ne yabi shi ko aqida da sunna la majala lil aqli wala lil ijtihadi fi tunaninka da hankalinka duk ba fagen su bane fagen taslimi ne fagen istislami ne fagen ar-ridha wal qabul ne kawai miƙa wuya zakai ka ainihin yarda da abin da yazo da ainihin wato bayani kan haka at-targhib wa at-tarhib na al-munziri ai dogon bayani kan wannan mas'ala kamar yanda ainihin wato yazo a cikin babi na 77 cikin littafin mala yace wa alam rahimakallah annal kalama fi ar-rabbi muhdathun wa huwa bid'atun wa dalalatun wa la yatakallamu fi ar-rabbi illa bima wa la yutakallamu fi ar-rabb illa bima wasafa bihi nafsuhu fi al-quran wa ma bayyana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam li ashabi wa huwa jalla thana'uhu wahidun laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir rabbuna awwalun bila mata wa akhirun bila muntaha ya'lamu as-sirra wa akhfa wa 'ala 'arshihi istawa wa 'ilmuhu bikulli makan wa la yakhlu min 'ilmihi makan kasani cewa yin magana dangane da zatin Allah subhanahu wa ta'ala shi ma bid'a domin waɗannan falasifa da waɗannan aqlaniyuna da mantiqiyuna waɗanda suke bin falasifatul yunan baƙaƙen arna wanda a cikin kristocin ma arna ne su irin su ainihin wato Aristo irin su Aflatun da sauransu kaga mutum bashi da abun kafa hujja sai irin waɗannan zindikan wani fa an yi shi tun kafin Annabi Isa fa sai Aristo tun kafin Annabi Isa aka yi shi amma mutum in yazo zai kafa hujja sai ya ce kamar yanda Aristo yace kuma shi Aristo din halakakke ne hatta a gurin arna ba tacce ne shi kashe shi ma akai kana eh haka nan kashe shi akai saboda bannan shi da yanda yake nema ya gurbata musu addini dan bid'a ne a cikin arnan abaya ga mutun da shi da su yake hujja to ka sani cewa yin magana kan lamarin Allah subhanahu wataala kaga mutun wai da hankali zai tabbatar da cewa eh akwai Allah ko babu Allah shi yasa suka rabu biyu kusan uku ma falasifa wasu suka ce babu shi wasu ga ce eh akwai shi amma dai wasu abubuwan dabi'a ce ke yi wasu ga ce kai in ma akwai shi da ne ba a wannan zamanin ba wal iyazu billah wa huwa bid'atun wa dalala wa la yutakallamu fi ar-rabbi ba a yin magana game da ubangiji illa bima wasafa bihi nafsuhu fil qur'an sai da abin da ya siffanta kanshi da shi a qur'ani baka kirkira ma Allah sifa yanzu kaga wani saboda shirme sai yace Allah da harshen shi yace kaza wace Allah da bakin shi yace ka a ina kaji Allah yace yana da baki a ina kaji Allah yace yana da harshe ba a tabbatar wa Allah sai abin da ya tabbatar wa kanshi ido kam ya ambata tajri bi ayunina jazaa'an liman kana kufu hannu ya ambata kamar yanda yace lima khalaqtu bi yadai eh su wannan ashaira ke tawil wai gurin ithbatin sai abin da ya tabbata zaka tabbata baka kirkira wa Allah subhanahu wa ta'ala baka cewa a gani na ya kamata a ce Allah yana da kaza shi ba iya sawwara ya yake inda wata halitta ce kaga yanzu aljani ba mu taba ganin shi ba ko amma yaga in aka tashi ko irin desan din nan da za a yi sai a wani mutum da kahonnai da fuffuke da duk khayalat ne amma shi ubangiji khayal dinka baya kaiwa gare shi baya kaiwa gare sai dai kawai abinda aka tabbatar maka a Qur'ani وما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لاصحابه ده ابنده النبي بينا وصحابنسا kamar cewa Allah yana farin ciki kaga wannan bai zo a Qur'ani ba amma sunna ta tabbatar da shi Allah yana dariya bai zo a Qur'ani ba amma sunna ta tabbatar da shi zaka tabbatar ba tare da tashbihi ba ba zaka kamanta da dariya ta ko ta wani na ba ba zaka ainihin wato ta'dili kamar yanda jahamiya suka yi ba ba zaka kore ma Allah sifar tashi ba sannan ba za ka awwala ta irin yanda ashaira suke yi ba kace ad-dahiku ma'anai shi rahama al-ghadabu ma'anai shi rahama ma'anai shi azaba abinda Allah ya faɗa shi zaka faɗa amma tare da kore mushi abokanan tarayya domin shi laysa kamithlihi shay wa lam yakul lahu kufuwan ahad qul wallahu ahad allahus samad wa la tadribu fala tadribu lillahi al-amthal duk sun hana ka kwatanta Allah da wani amma kuma wannan ba shi yake nuna a kore mai sifar da ya tabbatar wa kanshi ba ko a karkatar da ita dan ya ce walillahi al-asmaul husna fad'uhu biha wa dharu alladhina yulhiduna fi asma'ihi sayajzuna ma kanu ya'malun Allah ya ce masu kangarewa da karkatar da sunayen Allah akwai narkon azabar da akai musu kenan ahlus sunna sai su tabbatar mai abin da ya tabbatar wa kansa wa huwa jalla thana'uhu wahidun Allah shi kadai yake wanda yaban shi ya girmama laysa kamithlihi shay'un ba abin da yake daidai da shi wa huwa sami'ul basir kuma shi mai ji ne kuma mai gani sai dai jin shi da ganin shi ba irin ji da ganin masu ji da gani ba rabbuna awwalun bila mata ubangijinmu shine na farko wanda ba a san yaushe farkon shi ta fara huwa al-awwal al-mubdi bighayri bidayatin huwa al-akhir al-mufni wa laysa bifani inji al-imam al-qahtani anuniyashi Allah shine na farko mai farawa shine na karshe mai karawa farkon shi bata da farko karshen shi bata da karshe laysa fi awwaliyatihi ibtida kama anna laysa fi akhiriyatihi intaha farkon shi ba a san yaushe ba karshen shi ba a san zuwa yaushe ba wa akhirun bila muntaha na karshe ne da ba shi da iyaka kaga mu dan adam kana da me lokacin faruwarka da lokacin karewarka an san yaushe aka yi ka kuma dai zaka mutu kullu man alaiha fan amma Allah ta'ala ba shi da farko kuma ba shi da karshe wal awwal wal akhir wal zahir wal batin annabi yace al awwal alladhi laysa qablahu shay wal akhir alladhi laysa ba'dahu shay ya'lamu sirra wa akhfa Allah ya san abin da yake boye da abin da yafi boyen boyewa shine hatta abin da ke cikin zuciya wa asirru qawlakum aw ijharu bihi innahu alimun bi dhati sudur wa ala arshihi istawa Allah ya dade ta samu al'arshin shi wannan aqida ce ta ahlus sunna istiwa'i wanda ya dace da girman shi wanda ya dace da kudrar shi ba irin istiwa'i na mutum ba domin ai akwai istiwa'i na mutum litastawu ala zuhurihi thumma tadhkuru ni'mata rabbikum idha stawaytum 'alayha sannan istiwa'i hatta jirgin kasa ma Allah ya ce wastawata 'alal judi jirgin ruwan annabi adam ba jirgin kasa annabi nuh alayhi salam amma istiwa'in ba irin nawa ba irin na ubangiji subhanahu wa ta'ala amma ya daidaita sama al'arshi eh ya daidaita shi ya fada wa man asdaqu minallahi haditha wa man asdaqu minallahi qila mu'mini baya shakku akan labarin da Allah ya bayar dan ba wanda ya kai Allah gaskiyar zance ba wanda ya kai Allah gaskiyar magana so da haka ya daidaita sama al'arshi eh cikin suratul a'raf ya fada cikin yunus ya fada cikin ra'd ya fada cikin ainihin suratul sajda ya fada cikin suratul al-hadid ya fada kafin nan taha ya gurare bakwai cikin al-qur'an da lafazin istiwa ya ambaci uluwi ya ambaci fawqiyya cewa me an yakhafuna rabbahum min fawqihim amintum man fis sama'i am amintum man fis sama'i kaga Allah yana sama Ibn al-Qayyim rahmatullahi ta'ala alayhi yace dukkan manzannin Allah ijma'in sune cewa Allah yana sama a cikin nuniyyah al-kafiyatu shafiya yace wal mursaluna jami'uhum ma'a kutubihim qad sarrahu bil fawqi lirrahmani wa hakalana ijma'ahum shaykh al-wara wad-din Abdul Qadir al-Jailani Abdul Qadir da suka dauke shi menene har wasu suke bauta mishi cikin yan qadiriyya Ibn al-Qayyim yace shi ya fara naqalto ijma'in ainihin manzanni cewa Allah yana sama ga ayoyi ga hadisi Ibn al-Qayyim yace muna da hujjoji 1000 hujja guda 1000 cewa Allah yana sama in bidan aka ce ku kawo ta ku hujjar suka yi muqus dan ya tsogalo su sai yace bal alfani hujjojin sun kai 2000 ma su zo su ce a jero musu su ga yanda ake zubar gadan ayoyi da hadisi sai suka laki suka makali suka fusata shi yace to tunda haka ne mu mun yi rubutu kuma ku yi naku suka ki ku rubuta mai muku raddi ku zo ayi muqabala suka ki zuwa yace kai tunda haka ne kuna tsoron muqabala to a zo a je ayi dawafi ayi ala tsitsitsi mubahala kenan a tsine wa mai ƙarya suka ce ba ai to shine suka hassala shi sai aman nuniya wannan nuniyar da ya rubuta kamar wani tumbudi ne yayo baiti 6000 su kuma hujjar su bata wuce wani majahulin baiti ba ba a san wanda yayi shi ba ga mustawa bishrun ala al-iraqi min duni minani dhanbin wa damin masfuki wa an ce ga aya tum mustawa ala al-arsh ar-rahmanu ala al-arsh istawa ku kuma kun ce a Allah baya sama sai aka ce to ku kawo dalili sai suka ce a istawa a yaran larabci yana zuwa da ma'anar galaba an haka to ku kawo ayar da ta nuna haka hadisin dai ai qur'ani bi lisanin arabiyyin mubin ba wani kundi da ya wuce qur'ani larabci ko tunda akwai kalmomin larabcin da larabawan suka gagara fahimtar me ake nufi sai da annabi ya fassara musu sallallahu alaihi wasallam eh kaga nan ma sun kada kansu fitra su ma na tona musu asiri shi yanzu dan bid'a in ya shiga kunci sai ga ya daga kai sama ya ce ya Allah ka taimaka fitra shi ta karyata shi ya yadda Allah yana sama amma su kawo dalili babu sai suka kawo wancan baitin kamar tawa bishrun alal iraq aka ce waye baitin suka ce a haka dai aka ce to ga kila ma shedan ne yayi shi to matsalar dan bid'a shi baya girmama nassi ba mai girmama nassi sai ahli sunna shine da an zo ga nassi to shi ya sallama ya mika wuya amma shi dan bid'a sai ya kawo wasu kauli da ba da ko ya kawo zancen wani shashasha ma wani ko hujjar da ya kawo shine zancen mai cewa uqabbilu dhal jidara wa mal jidaru wa ma hubbul jidari shaghafna qalbi walakin hubbu man sakana al jidar mahaukacin laila wanda mai ake cewa a cikin larabawa an dauke shi wani mahaukaci mace ta furgita shi mutun ne yaje yana ta burge ma gaban kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana roƙon shi sai aka ce mai a ba a roƙon hujra ce gini ne kake roƙo ka roki Allah in zaka roƙo sai yace a ai ba ginin ne yasa nake burge ma ba wanda ke ciki yace saboda ai majnunu laila yace uqabbilu dhal jidara kaji fa hujja shi majnunu laila shi da kanshi ya yarda mahaukaci ne shi dailan shi majnun da kanshi yace la tad'uni illa biya abdiha illa biya abdiha yace fa zalika min ashrafi asma'i sunan da yafi so kace mai bawan laila ma ba mahaukacin ta ba bawan ta ma to amma yace ai majnunu laila yace uqabbilu dhal jidara wa mal jidar ana ce ma Allah kana cewa majnunu laila fa ma dhannukum bi rabbil alamin to su ma a matsala ta istiwa'i da suka maida shi istaula ba su da hujja sai wannan baiti wanda kuma duka wato bincike na malamai ya nuna ba wanda yayi wannan baitin ba a san shi ba kirkirar kayan su suka yi ko shedan ne ya lakana musu amma in ba tabewa ba ga aya ga hadisan manzon Allah su ga hadisin jariya mace ce annabi sallama yake so ya gwada imaninta mai gidanta yana so ya enta ta yace ya rasulullah kai mata interview mu gane shin mu'mina ce ita ko kuwa annabi yace mata aina Allah qalat fi sama tace Allah yana sama man ana qalat anta rasulullah qala a'tiqha fa innaha mu'mina yace ma muawiyah ibn haydat al-qushayri ka enta ta domin ita mu'mina ce wani tababbe cikin su cewa ita baiwar ba ta da hankali ita baiwar ba ta da hankali okay annabin da yace a enta ta ita mu'mina ce shi kuma fa ka tauna fa magana kan kai ta wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu lit-taqwa Allah ka tsare mu dan haka wa ilmuhu bi kulli makan ilmin Allah yana ko ina shi yasa duk inda galibi Allah ya kawo ma'iyya a Qur'ani sai da ya ambaci ilmi alam tara anna Allah ya'lamu ma fi samai ma fi samawati wa ma fi al-ard kaga ya fara da ilmi ko ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم فقيانون إلا هو معهم بعلمه كان فأما سوء ينزسوا فايسبوا دلالة تيوى وان دسكي ادعاء سوء شاعران سنة تيوى أي ألا ينقو إنا فقال أصلي ونبا أقيد السبت wannan aqida ce ta arna ahlul hal ahlul hululi wal ittihad masu cewa Allah yakan narke da bawa bawa yakan narke da Allah wanda yanzu sufayan yanzu galibi suna da wannan aqida to in kaji suna cewa Allah yana ko ina abinda suke nufi kenan yana ko ina hatta cikin zuciyarka yana ko ina hatta cikin ruhinka da jikinka dan haka zaka iya wani abu a ce a ba kai kai ba saboda Allah ya shika fita daga nasuti a lokacin ka shiga cikin halaran lahuti wasu mustalahat ne kar ma ka saba da jinsu ba alheri ba wai ma'ana fa yanzu kawai in sunan ka salisu yanzu ba salisu bane ba kai Allah ne ka la hawla wala quwwata illa billah al-aliyy al-azim kafirtin da kofir au na gayi shi ba fir'auna ma ya ce ana rabbukum al-a'la tabbas amma bai ce Allah da ke sama shine shi ba bai ce haka ba to da ka wannan aqida ba ta asha'ira bace su asha'ira cewa suke Allah baya ko ina amma kuma su ma suna da akwai gubar ta su inda sun ce baya ko ina yana ko ina baya ko ina babu kenan ko suka ce akwai Allah amma baya sama baya ƙasa baya ciki baya waje baya gabas baya yamma baya kudu baya arewa to ga da za a ce ka nemo gwani gurin korewa in ka samu wannan ka samu first class ka kamo karshen gwani wanda ya iya kora abu kawai a ce babu shi ba zai ce ma babu shi sai da ya ma gwaru gwari dan din rashin ganewar ka ka gane babu yake nufi Allahul musta'an wala yakhlu min ilmihi makan babu wani guri da zai kukuta ko ya wofinta daga ilimin Allah gurin nan ko menene ko ina ne Allah ya san abin da ke gurin ya san me ake yi a gurin ya san dan me ake yin sa wala yaqulu fi sifati rabbi kayf ba mutum baya cewa yaya a cikin sifofin ubangiji walima kuma ba a cewa dan me Allah ya kasance mai yin kaza illa shakkun fillah ba mai yin haka sai mai shakku game da Allah shi yasa Imam Malik yasa aka kori mai tambayan yazo kamar yanda yake cikin wato ainihin yake tadribul tartibul madarik na al-qadi Iyad yake bada labarin mutumin da yazo masallaci Maliku na karantar da al'umma masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya Aba Abdullah naji Allah ta'ala a Qur'ani yace ar-rahmanu 'ala al-arshi stawa yace kaifa stawa ya Allah ya daidaita sama ala arshi ran Maliku ya baci aka ga zufa tana keto mishi idan shi yayi jajawur yana dauke da wani kara a hannun shi yake ta irin goga shi a ƙasa alamar kala yana ta tunanin ma ya zai bullo mu wannan mutum sai ya ce mishi alistiwa ma'lum wal imanu bihi wajib wal kayfu majhul was su'alu anhu bid'a wa ma araka illa rajulan mubtadi'a yace cewa Allah yana sama wannan abu ne sananne gashi a Qur'ani wajibi kai imani da haka tambayar yaya ya daidaita shi kuma bid'a ne sahabbai ba su yi ba in shari'a kake so sun fi ka santa in gaskiya kake nema sun fi ka nemanta ga su Salman al-Farisi shekara nawa yana neman gaskiya har sai da ya zama ba yahudi ya zama krista ya zama kaza ya zama bawa duk da girma da darajar da yake da a gurin mahaifin shi dan neman gaskiya har yazo ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba tambayar shi yaya Allah ya daidaita a sama al-arshi ba sai kai dan na'iya haka yace ku yi mun sama da shi fitar da shi daga masallaci shi da bid'a ba a rangwanta mishi an mai hakan saboda ya gane girman matsala in yana son gaskiya sai yazo ya biyayya sai a fahimtar da shi akwai abubuwan da su sun fita daga nifaq na hankalinka Allah bai ga damar ya bautar da mu da sanin yaya ya daidaita ba sanan kuma hankalinmu ba zai iya dauka ba la tablughul awhamu kunha sifatihi jal imamu sa'adi baka iya sanin hakikanin yaya kaifiyar sifofin Allah suke sai dai kai imani da kawai ma'anoninsu da abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar maka to me cewa kaifa ko lima shakku kenan yake cikin lamarin Allah yaya Allah ya daidaita sama al-arshi kuma yanda aka kore kaifiya cikin istiwa'i korarra ce ita a cikin kowace sifa yanda ba za ka yi tambaya yaya Allah ya daidaita sama al-arshi ba ba za ka yi tambaya yaya hannun Allah yake ba domin ya ce wato ainihin lima khalaqtu bi yadayya tajri bi a'yunina ba za ka ce ya idan Allah yake ba yaya hannun Allah yake ba yaya kawai ka yadda yana da hannu dan shi ya tabbatar maka shi amma ka sani hannun nan babu hannun da ya kai shi gurin daraja da kima da falala da ainihin wato kyauta saboda ya ce bal yadahu mabsuqatan yunfiqu kayfa yasha saboda Allah babu kamar shi to hannun Allah babu kamar hannun shi saboda me sifofi suna bin zati yanda ba abin da ke kama da Allah ko to ba abin da ke kama da sifofin Allah kuma ba a cewa lima ba a cewa dan me so da shi fa'alul lima yuriduni ya ga dama yayi wani musulmi wani kafir yayi wani mai ganewa wani mara gane wani da hankali wani mahaukaci dukkanin daman shi ne ba ka ce mishi dan me yayi kaza Allah subhanahu wa ta'ala shi ba a ainihin wato yi mai wannan tambaya to me yin haka shakku yake cikin lamarin Allah subhanahu wa ta'ala to ina ga lokacin ya kai ku kuma sabuwar mas'ala zamu shiga zancen alqur'ani mai girma. Alqur'anu kalamullah wa tanziluhu wa nuruhu laysa bi makhluq. Nan zamu tashi insha Allah subhanahu wa ta'ala. Abinda muka faɗa ya zama daidai, Allah ya bamu ladan shi, wanda muke kuskure Allah ya gafarta mana ya bamu ikon jarawa. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullah.